أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باي هكا أمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودياك الله سبحانه وتعالى دي قدر تامان حدوة أولنا اللوكشي أولنا وري راديو الهدى دومينشي غبا أتكين تكيتشير نسيها da aka saba gabatarwa a dukkan ranar Lahadi daga ƙarfe 9:30 zuwa ƙarfe 10 a cikin wani takaitaccen littafi da Muhammad Jamilu Zaino ya wallafa, Khudh Aqidataka min al-Kitabi wa Sunnati as-Sahiha. A yau muna 11 ga wata na 4 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441, wanda haka yin ya dace wa 8 din watan 12 miladiya ta 2019. Insha Allah ta'ala, a cikin karatun wannan littafi, wannan shine zama na 4, malin yana mana magana akan wani abun da shine tushe karatun da yake kowanne karatu muhimmanci, karantar sanin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kokarin dayan tashi a cikin ibada, sannan kuma da nisan tanjan sanya mushi kishiya. A sati da ya gabata, ko kuma sati tuka guda 2 da suka gabata, malam yana mana magana akan sharuɗan da dukkan bawa in yana so yayi aiki Ubangiji subhanahu wataala ya karbi wannan aiki, to wajibi ne ya zamanto ya kiyaye wasu sharuɗa guda 3. Mun karanta abu na farko wanda shine imani da Allah subhanahu wa ta'ala, wannan dole a same shi. Abu na biyu, dole a sami ikhlasi yi dan Allah. Abu na uku shine al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min Allah ta'ala. Dole zamanto wannan aikin nan naka ya dace wa abinda Annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yazo da shi, wanda wannan yake maka nuni akan cewa kai a karan kanka ba za ka iya kirkiran wani abu ba a yau a garin da magaram, da sunan cewa ibada ce kayi ta kuma Allah baka lada. Abinda yake kanka shine abinda aka umurce ka ka zo da shi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku na abinda ya shahi ganima da fai'u, abinda manzon Allah ya ba ku na abinda ya shahi Qur'ani da hadisi, to ku riko da shi. Sannan kuma wa ma nahakum anhu fantahu, abinda kuma ya hane ku akai to ku hanu. Wannan aya ita ce malamai suke kafa hujja da ita akan lalle wajibi ne mutun ya bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kuma ya takaita da shi. Ba za ka kirkiro wani abu ba a yau wata bid'a, a yau ya zamanto kana dabbaka ta, ko kuma kana ta kokarin yin ta da jama'a akan ta, wanda hatsarin da yake cikin bid'a kamar yadda malamai suke cewa min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha, iya daga cikin sakamako na munanawa to a samu wata munanawa kuma ta biyo bayan ta. Duk abin da aka ce bid'a ce, to a nisance shi shine halli. Idan kuma ba haka ba, to wannan bid'a za ta kyankyashe wasu abubuwa wanda kuma Allah kadai ya san a ina za a tsaya. Yanzu misali mu dauki mas'ala ta mauludi. Bayanai sun riga sun gabata akan cewa duniyar musulunci bai san wani abin da ake kiran shi da suna al-ihtifalu bil maulidi ba. Wasu ga ce ai ana iya yi addini ne. Aka ce menene dalilin ku? sai ka shiga kame-kame saboda babu dalili. Idan ya zamanto da gaske kake abin da bakinka yake faɗin cewa kana son manzon Allah, to ko a gigice kake ka san dai baka kai Abubakar son manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, baka kai waɗancan wancan al-ajiyal fadila, jama'a managarta a cikin al'umma na wanda suka riga suka gabata wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga yau da gobe ku ana nan ana rayuwa ana yi, kuma abin yana aiho da wasu abubuwa wanda hatta kai ga zaka ga ana yin hotunan mutane ana yin su a matsayin kaman wata sarka, maza da mata ana ratayawa, sai ka kasa gane shi kuma a cikin addinin Allah wannan shi menene. Ko kuma ma yau dungurungum kaga an lillibe wata mota da Kashmir da wane ne tana zagayawa, ana wasu abubuwa da kide-kide da sauransu, wai kuma duka iya daga cikin al-ashiya al-mulhaqa wanda za a hada su da abin da ya shafi maulidi. Me ya yi haka? Asalin abin dama bai tabbata ba, to yanzu da haka kuma kofa shi a bude, an bude ta, shi kuma da sunan addini duk abin da dan adam zai aikata, to wallahi kana bukatan dalili. Idan baka da dalili ka tattara inaka ka bar wannan abu, kuma kama kanka adalci, saboda bauta Allah nan da ake yi ba ana yi bane dan ka ci mu ne suwa ne ko mu ne yan kotan suwa ne, a kana yi ne yaya za a yi kai abin da Allah zai yarda da kai ya saka gina aljanna gobe kiyama an kamar duniya, duka shine fafutukan da ake ma. To sai ke ga kamar gasuwa ne wani za ka ga dalili gashi nan karara ya tabbata akan abu ba zai aikata ba, saboda kare aikata a ce mashi kaza ko dan kaza ko a makamancin wannan. To kaga wannan yake nuna maka hakikanin jahiltar abin da ake cewa addini, sannan kuma hakikanin jahiltar abin da ake cewa ikhlasi a cikin addini. Kai kai dan Allah, sauran al'amari ba naka bane ba, duk abin da zaka yi da sunan addini kana fama ne Ubangiji subhanahu wata'ala ya rada kai. To shi Ubangiji subhanahu wata'ala da ya tsora wannan addini a kanka bai barka haka nan ba, sai da ya turo gid, abubuwan da za su yi gidanka. Na harko aka sabkar da Al-Qur'ani mai girma, kai ka san yadda aya ɗaya take sabkowa, aya guda ɗaya ta za ta sabko da wata shari'a ko za ta ba da wani labari, ka san da ake sabko ta haka kawai don ka baka fahimci abin da ake cewa addini ba, sai ka zauna ka kirkira mutane addini a garin da magaran, a kawo ta a karantawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita. Wallahi ma mutane bayanin cewa ga abin da Allah yake nihi akan aikata da wannan aya. Wannan shine bangare na harko. Bangare na biyu, bayan Qur'ani kuma Allah sai ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ma mutane bayanin addini, ya za a bauta ma Allah, adalci na Ubangiji kenan. Ya za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala, su yi kaza, ga hanyar da na dora su, duk wanda ya bi samanta to taqim za ta tike da shi a cikin gidan aljanna. To amma waɗannan abubuwan duka ga sunan burjik abubuwan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aikata na ibada, sun ga sunan malancan kas a cikin hadisai dubunai, amma duk baka san su ba, sai wani abin da aka zo ana ta cece ku ce, kuma tabbas abin da ba haka nan bane ba. To da haka wajibi ne dan adam ya zauna ma kanshi adalci. Duk wasu mutane da kake gani kana mutuwa an gane, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, ranar da dukiya ba ta amfani, iya ba sa amfani, me zai yi amfani wanda ya je wa Allah da zuciya lahiyayya, ba shirka ba bid'a. Wannan cunkoson da kake gani da taron jama'a da ba lan yughnu anka min Allah shay'a, bussu iya tsinana maka komi a wajen Allah. Li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi, kowa da kanshi yake yi. Suna faman, ana ta faman, kowa yana ta kan nashi, Allah zai ce musu malakum la tanasarun. Wa me saba ku taimaka ma kanku anan nan gidan duniya? Kun hada kai, kun san abun ba haka nan bane ba. Wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uluwa, amma kuka bugar da hankalin jahilai, kuka nuna musu cewa ga abin da yake daidai da sauransu. Me yasa a yau ba ku taimaka wa junanku? Babu zancen duk ai gobe kiyama, ai ba ranar ƙarya bace ba, ba ranar ƙarya bace ba, rana ce ta gaskiya. To Ubangiji subhanahu wataala ya mana tawfiki, kai dan uwa musulmi, ke ƴar uwa musulma, bautawa Allah za ka yi ka shiga, kana so ka shiga aljanna, to ka tsaya akan abin da manzo Allah ya karantar da jama'a. Wannan abin shine Allah ya alƙal ayama kanshi alƙawalin cewa zai ba da lada. Idan ka je ka sa kanka wani abu kuma, to kai da shi. Da haka yana daga cikin sharadin amsan aiki, ko menene za ka yi, to wajibi ne wannan abin sai yayi daidai da abin da ake cewa addini, sai yayi muwafaqa da abin da manzo Allah ya zo da shi. Idan dai dan uwa a yau zan iya kirkiran wani abu, kai ka kirkira, ke ma ki kirkira, to kenan ai ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da fa'ida a wajenka. Subhanallah, bai da fa'ida a wajenka. Tunda abin da ya zo ya karantar da jama'a, kai ma gashi yanzu kana kirkira. Da haka akwai hatsari, ba na wasa ba. Mutum ya daga baki kawai malam firit ya ce abu kaza addini ne, alhali ba addini ba ne. Ina za ka sa kanka, ya za ka yi da zunubin da ka dokan ma kanka? Zunubin da ka dokan ma kanka, kuma ka dokan ma waɗanda ka dora su a saman wannan hanyar. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzari allazina yudillunahum bighayri ilm. Mazalla sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, ay mardud. Duk wanda ya aikata wani aiki, ko wani irin aiki ne a idan ka kai, inda bai cikin tsarin da manzalla sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da jama'a, to wannan aikin mardud abu ne wanda yake abin mayarwa, an maida maka abin ka ba bukata. Da haka wannan ita ce kaidar da ya kamata duk wanda yake so ya bauta wa Allah shiga aljanna ya aiki da ita. Aikinka baya samun karbuwa sai an samu imani da Allah, baya samun karbuwa sai an samu ikhlasi yi dan Allah, baya samun karbuwa sai ya dace da abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan shine kaida. Matashiya ta gaba tambaya ta 14, malike cewa ma huwa a'zamu dhunubi inda Allah, wani shirka ne hi girma a wajen Allah? Amsa aka haka, malike cewa a'zamu dhunub ash-shirku billah, mafi girman zunubai shine shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalili akan haka Allah yake cewa a can cikin suratul Luqman, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim. Luqman yake cewa dan shi, ya dan dana, kar kai shirka ga Allah, saboda shirka shine zalunci mai girma. An tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan mafi girman zunubi, yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ka sanya wa Allah kishiya, alhali Ubangiji shi halice ka shi kadai ba tarayyan kowa, a lokacin da ka tashi bauta mishi kuma ka bauta mishi shi kadai, karka hada shi da kowa. Da haka mafi girman laihi a ban kasa babu kamar shirka ga Allah subhanahu wataala. Kuma wallahi manhaji na ahlus sunna wal jamaa, abin da yake kira kenan, a tsantsantar da jama'a, a raba su da dukkan wani abu wanda yake datti ne na shirka, saboda babban matsalar da addu'a a tare da shirka la siyama idan ya zamanto a shirkul akbar, shine dan adam in ya mutu yana sama wannan abun, ba shi ba aljanna, alƙawali ne Allah daukan makan shi. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar, duk mutumin da yake shirka ya bar duniya, Allah yake cewa makoman shi gidan wuta ce, Allah ya haramta mishi gidan aljanna. Akwai wanda zai iya taimaka mishi, Allah ce wa mali zalimina min ansar, azalimai babu wani wanda zai iya agaza musu ko kuma ya kawo musu dauki. Tambaya ta 15 Malik ke cewa ma huwa ashirkul akbar? Me yake cewa ashirkul akbar? Amsa akan haka Malik ce ashirkul akbar huwa sarful ibadati li ghairi Allah. Shirka babba shine wani abin da aka sani ibada ce ana yin ta dan Allah, kawai sai ka karkata akalanta sai ka mira ta kan wani daga cikin bayan Allah. Misali, Malik ce ka du'a'i ghairi Allah, kaman kiran wani Allah. A baka sunayen aljannu, ko a baka sunayen wasu malamai, ko a baka sunayen wasu shehunne, ka riƙa kira. Da sunan ce an ka kiraye su za su amsa, za su biya maka bukatanka. Wannan shirka ce tantagariyarta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shirka ce ga Allah. Kuma duk mutumin da zai aikata haka, lalle tabbas akwai kalubale mai girma a kan shi. Dan ayyuka ne wanda suke huddada mutum daga cikin musulunci kai tsaye. Sannan kuma wal istighatha, akwai neman agaji, neman ɗauki bil amwa ta hanyar kiran matattu. Wani mutum ya mutu, kawai in zaka faɗi ka kira sunan shi, wannan shirka ce ga Allah, kuma shirkul akbar. Wa awil ahya'i al ghaibin, ko misali a mutum yana rayi ma amma kuma ba kwa tare, ba waje guda kuke ba, zaka faɗi ka ce ya wani, subhanallahi, wannan shirka ga Allah subhanahu wataala. Allah zaka kiraya, karka kiraya kowa wanda ba Allah. Dalilin mala akan wannan maganar Ubangiji subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul nisa aya ta 36, wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a. Allah ce ku bauta wa Allah, wala tushriku bihi shay'a, kar ku hada shi da kowa a cikin ibada. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min akbaril kaba'iri ashirku billah, yana daga cikin mafi girman laihuhuka shine sanyawa Ubangiji subhanahu wataala kishiya. Da haka shirka babba ita ce mafi girman zunubin da Ubangiji subhanahu wataala baya so, wanda shine abu na harko duk wani laihin da ba shirka ga Allah ba, to laihi ne wanda yana ƙasa, shi shirka ga Allah shine babba. Tambaya ta 16 Malik yake cewa hal shirk mawjudun fi hadhihi al-umma, shin akwai shirka yanzu a cikin wannan al-umma? Amsa na'am, mawjudun, kwarai ku akwai shirka, tunda akwai ayyuka na shirka ana iya aikatawa. Dalili akan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma yu'minu aktharuhum billahi, ai ba aktharuhum, mafi yawancin mutane ba za ka same su sun yi imani da Allah ba, illa wa hum mushrikun, face sai ka same su suna shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Zai ce yayi imani da Allah, musulmi ne, amma ayyukan shirka yana cikin su dumudu. Al-Allama Ibn al-Qayyim ya rattaba hanyoyin da shedan yake shigo wa dan Adam. Iblis ya dauki alƙawali cewa la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Zan batar da su, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. To a cikin hanyoyin da yake bi, hanya ta harko da shedan yake so dora dan Adam ita ce shirka ga Allah subhanahu wataala. Ya za ai mutun ya zama mushriki? Saboda ya san in ka zama mushriki to bayyana matsala, gobe kiyama an ya kafa munbari zai yi khutba wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna zalimina lahum 'adhabun alim. Lokacin da shaytan zai yi wannan khutba ya san tabbas kana tsaye a wajen Allah kiyaye. Saboda duk mutumin da yake shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya bata aikin wannan bawa gaba daya. Da haka wajibi ne mutum ya kula. Ya kula ayyukan shirka suna nan yanzu an tuso su da sunan addini. Kana kallon yanda ake mu'amalanta wasu bayan Allah, ka san gurbin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ake nema a basu ko kuma aka basu ma. Kahe-kahen hotuna ko a moto ko a mota ko a abin hawa ko a kaza ko a gida ko a jikin mutane ko wani makamancin wannan, kaga waɗannan duka abubuwa ne wanda ma anzalallahu biha min sultan, duk mutumin da zai aikata haka bai yi da wani hujja, bai yi da wani dalili a cikin addinin Allah. Bai da wani dalili. Kawai daga kaga abin kai ka san wani abu ne daban, amma ba addinin da Allah ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi bane ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne saboda ya rushe wuraren da aka rika ake shirka ga Allah subhanahu wataala. Tarihi Abdullahi da Abbas yake bada tarihin mutanen Annabi Nuh alaihi salam, abinda ya kai su zuwa ga bauta ma wani Allah daga girmama managartan bayi ne, a ce wani mutumin kirki ne, wani malami ne istisna'i, wani shehu ne, wani waliyi ne, wani kaza ne, wani kaza ne. Sai a bige a tare a farfajiyarsu. Yanzu mi zai biyo baya? Abubuwa na shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda yau da gobe hatta kai zuwa ga kai, wallahi wasu abubuwan da za ka suna faru Allah da ya kiyaye. Wani lokaci wani yake rubuta risala, message yake rubuta a cikin salula, wai yake haɗi wa wanda zai ke tambayan shi, wadan shehu wani kaman kaza. Wallahi nan da wajen shekara kusan huɗu suka wuce, na dan shehu wani. Kaga muke a ce dan Allah, an masanya sunan Allah da sunan wani, kenan an tada Ubangiji subhanahu wataala daga wannan matsayin, an ɗora wani a sama. To abubuwa ne wanda jahilci da san zuciya sun shigo cikinsu, da aka shirka ga Allah subhanahu wataala, kuma sai yanda hali ya bada. Allah ruwa mana asiri, ya kare mu, ya kare mana imaninmu, ya kare zuriyar mu, ya kare al'ummar musulmi gaba daya. Don haka shirka tana nan, ana yin ta, ana kyankyashe, sabbi ma ake kyankyashewa yanzu, sabbi karau. Shirkar da ake a yanzu ko a zamanin su Abu Jahl ba ita ba. Quraishawan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi gugurmaya da su, ko a wannan lokacin ba a yi irin shirkar da ake yi a yau ba. Kuma abin takeicin, wani wanda ma zai riƙa jingina kanshi zuwa ga musulunci, idan ya kwaso wata shirkai batta da alaƙa, sai ka ce Abu Jahl ya yi shi imani, in imani ne. Saboda su ba a samu matsala da su ba wajen wa halicci sama, wa halicci ƙasa, wa halicci su, wa halicci itace, duwatsu, wa yake jujjuya al'amura, la yaquluna Allah, la yaquluna Allah, la yaquluna Allah, duka yace iyana cikin Qur'ani. Kuma tsakaninmu da Allah a yau akwai wanda suke intima'i, suna jingina zuwa ga musulunci, kuma suna ga cewa ba Allah yake wannan ayyukan ba, akwai wanda suke yi. Allah kiyaye. Dalili na gaba mala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta talhaqu qaba'ilun min ummati bil mushrikin wa hatta tu'bada al awthan. Manzala ce kiyama ba za ta tsaya ba har sai wasu kabilu daga cikin al'ummata sun yi canfa, sun haɗe da mushrikai, kuma har sai an komo ana bauta wa gumakai. Duk abin da za ka yi na hoto da wane da sauransu, duka bauta ne. Bauta ne na gumki. Za ka tsaya ka roƙe shi ya taimaka maka, ya agaza maka, ko kuma kana ga cewa hoton shi da za ka kafa zai jawo maka alheri, zai tunkuɗe maka sharri. Wannan duka iya daga cikin asunaf na shirka. Tambaya ta 17 mallaka yake cewa ma hukumu du'a il amwati aw il ghaibin, me hukuncin kiran roƙon wanda suka mutu ko kuma wanda ba sa nan? Amsa aka haka mallaka yake cewa du'a'ul amwati aw il ghaibin min ash-shirki al-akbar, kiran wanda suka mutu ka kiraye suka ce wane ka taimaka mu, wane ka kawo mu dauki, wane ka kawo mu kaza. Aw il ghaibin ko kuma wa yana marayan amma kuma ba kwa tare waje guda, shi yana wata kasa kai kana wata kasa, yana wani gari kana wani gari, yana wani karce kana wani karce. Sai ka ce wani taimaka mun zaka hadi, ko wani bala'i ya zo ka ce wani kamun dauki, aw shay min qabil hada. To wannan shi ma iya ɗaya daga cikin shirkul akbar. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu Yunus aya ta 106, Allah ya ce wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk, kar ka rika kira kuma bayan Allah abinda baya amfanar da kai, bai cutar da kai. Fa in fa'alta, in ku har ka aikata haka, in ka kiraya, fa innaka idhan min adh-dhalimin to fa ka tabbatar cewa tabbas kana cikin zalim az-zalimai zalimin anan al-mushrikin kana cikin mushrikai saboda ka sanya wa Allah kishiya manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata duk mutumin da ya riga ya fasa ya bar duniya wa huwa yad'u min dunillahi niddan yana kiran wani Allah tare da Allah yana sanya wa Allah kishiya manzala ce dakhala an-nar wannan mutumin ya shiga wuta ya kare idan dai dan adam ya bar duniya yana shirka ga Allah to kuma tashi ta riga ta kare ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye mu sannan kuma tambaya ta 18 malike cewa halid du'a ibada wai shin addu'a da ake ita addu'a ibada ce ko ba ibada bace ba amsa akan haka na'am addu'a ibada ce bauta ma Allah muke yi ta hanyar yin addu'a ka daga hannu ka roki ubangiji wannan ibada ce banda ma abin da kai kake bukata ibada ce mai zaman kanta addu'a ibadatun dalili akan wannan Allah yake cewa a cikin suratul ghafir aya ta 60 wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roke ni in amsa muku ku roke ni in amsa muku ku kiraye ni in amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati kaga wadanda suke yin girman kai ba sa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala to kaga anan ma roƙon Allah sai ai kaza ba komi akwai wurin wanda addini ya ajje shi iya daga cikin sharuɗan amsan aiki ya zama to aikin ka yayi muwafaka da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai lokuta amsan addu'a wanda manzon Allah ya bada lokuta ne wanda kana da garanti in kai addu'a karbabbiya ce daga cikin su akwai cikin sujada akwai lokacin safkan ruwan sama akwai lokacin da kake cikin bulaguro akwai kason uku na ƙarshen dare kowace rana da sauran lokuta makamantan wannan tsakanin kiran sallah da ta da iqama da sauran su amma sai ga dadam ya bar wadannan wuraren gaba ɗaya kuma ya ja shi ga lalibe daban qutila al-insanu ma akfarahu dan haka anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa lalle wadanda suke yin girman kai game da kirana sayadkhuluna asannu za su shiga jahannama wata jahannama dakhirina suna kaskantattu wa qala sallallahu alaihi wasallam zalla yake cewa addu'a huwa al-ibada ita addu'a ita ce bauta kinaka ibada addu'a muna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yin addu'a kuma bangaren da shi addu'a kakka kira wani sai Allah kuma karka yarda ka munana alaka tsakaninka da ubangiji ka riga ganin cewa kai bakka iya kiran Allah sai dai ka sa suwane da suwane su kira maka Allah tambaya ta 19 malaiki cewa hal yasma'ul abwatu addu'a shin waɗanda suka mutu suna jin addu'a mana an aka kira suna ji amsa akan haka la yasma'una basaji dalili akan wannan magana Allah yake cewa a cikin suratul naml aya ta 80 innaka la tusmi'ul mauta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kasance mai jiyar da matattu ba sannan kuma a wata as-suratu fatir aya ta 22 Allah yake cewa wa ma anta bi musmi'in man fil qubur ai baka kasance mai jiyar da wanda suke cikin kabari ba dan haka mutum wanda yake cikin kabari alaka kare shi kai ne zaka roka mishi Allah ya mishi rahama ya mishi gafara ba kai bane zaka rika roka shi da yake kwance maka wani abu wannan shirka ce ga Allah kuma zaka iya huta daga cikin musulunci jumlatan wa tafsila zaka iya huta daga cikin musulunci gaba daya daka mu yi kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa sai daga cikin abubuwan da suka yi komai muhimmanci a cikin rayuwarka saboda idan ka samu tauhidi ɗayan ta Allah aqida mai kyau to da izinin Allah ko da an samu su kusakure na rayuwa ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama zai gafarta maka idan ya ga dama zai azabtar da kai gurgudan wannan kuskuren da kai karshen ka kuma gidan aljanna ne saboda akwai tauhidi amma idan dan adam ya fasa ya bar duniya yana mushriki ga Allah shirka to kuma Allah ya dauka maka shi alƙawarin cewa zai gafarta mushi ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna yawa musulmi ne ya kamata insha Allah ta'ala mu tsaya satin sama sai mu tashi tambaya ta 20 tare da amsanta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh